من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان وتا يو إشرندا ديا غوتا ربيع الأول شكرا دبو ديا دريه أربعين دتكوس hijira ta manzon tsira annab Muhammad Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da uku ga watan 9 shekara 2026 shekara miladiya yan uwa zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala cikin darasin littafin mai albarka na hikmatun min at-tarikh wallafar al-Sheikh Uthman ibn Muhammad al-Khamis حفظه الله تعالى ورعاه wa idan ba manta ba a wancan sati da ya gabata muna cikin al-mabhasu thani ne ahammu al-ahdafi fi khilafati ali radiyallahu ta'ala anhu mafiya muhimmancin abubuwan da suka faru a cikin khalifancin ali ibn abi talib Allah kara masa yarda wanda inda bayanin me yake ɗan uwa shine daidai da Zubair Allah madaukakin sarki ya ƙara musu yarda mun ji yadda wannan yaki ko wannan fitina ta yi sanadiyar tafiya da rayukan waɗannan gwarazan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kowanne ɗaya daga cikin su yana rike da kambun waɗanda aka yi wa al-bashir da aljannatin suna duniya amma wannan fitina ta tafi da su Az-Zubair ibn al-Awwam kamar yadda muka ji an kashe shi ne lokacin da ya juya domin komawa gida garin Madina aka samu wani mutum mai suna Amru ibn Jurmuz ya bi shi da shi da wasu suka je suka cimma Zubair suka kashe shi a lokacin da bai sani ba yayin da shi kuma Talha ibn Ubaidillah a kokarin sa na dakatar da mutane da kokarin hana wannan yaki da ake yi wanda ke salwantar yake tafiyar da rayukan sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su wajen imani wanda mun ji an samu ta kibiya ce wacce aka harbo ba da niyya ba ta same shi a kafa wanda kafan nasa akwai rauni raunin shi aka samu ya tashi ya ta zubar da jini bai gushe ba sai da Allah madaukakin sarki ya karba abin sa Allah subhanahu wata'ala ya yarda da su gaba daya to ƴan uwa zamu tashi daidai gaba da malai ce ba'dal ma'arakati bayan wannan yaki me ya faru wannan yaki ya tsaya ya lafa wannan fitina wutar sa ta mutu bayan ta tafi da rayukan mutane masu daraja kware da gaske malai ce falamman tahatil ma'arakatu سار علي رضي الله تعالى عنه يمر بين القتلى فوجد طلحة بن عبيد الله فقال بعد أن أجلسه ومسح التراب عن وجهه قالت فلما انتهت المعركة يعني يزوك أرشي يعني دون فتنة تزوك أرشي سار علي رضي الله عنه سيدنا أبي طالب قال لك آرى مسير ده ya kasance ya murru bainal qatla yana wucewa ta tsakankanin gawarwaki na mutanen da aka kashe yana tafiya ya ga wannan ya ga wancan ya dubi wancan din ransa baya so yana mai bakin ciki da damuwa a cikin ransa sakamakon abin da ya faru fa wajada Talha ibn Ubaidillah a cikin wucewar da yake kawai sai ya ga Talhatu dan Ubaidillahi Allah kara masa yarda fa qala ba'da an ajlasahu sayyidina al-yadaka ta a daidai inda ya ga Talha ya tsuguna ya tayar da shi ya zaunar da shi Allah subhanahu wataala ya kara musu yarda wa masaha turaba an wajhihi sayyidina ali sahannin sai ya rinka karkade kasa daga fuskar Talha dan Ubaidillah azizun alayya lalle abne mai nauyi matuka a kaina lalle abne mai girma kwarai da gaske a gare ni an araka mujaddalan tahta nujumis samaa aba muhammad yace abne mai nauyi a kaina kwarai da gaske abne mara da'i shine azizun alayya abne da babu da'i yayi min nauyi a kaina naganka mujaddalan ay madubu mambuzan marma wanda aka yasar aka cillar da kai naganka an watsar da kai tahta nujumis sama karkashin taurarin sama anganka a ƙasa karkashin taurari a sama aba muhammad ya kai baban muhammad sayyidina ali yana takeicin yadda ya ga dan uwansa alhatu bin ubaidillah a ƙasa ayashe an kashe shi a wannan yaki abin bai masa dadi ba wa baka aliyun radiyallahu ta'ala anhu sayyidina ali tsaya yayi kuka ya zubar da hawaye wa qala sannan ya fada yana mai cike da nadama da dana sanin wannan abin da ya faru yace wajittu anni mittu qabla hadha bi 20 sana yace wallahi naso inama a ce na mutu banga wannan lokaci ba shekara 10 da suka wuce a baya ce dama a ce shekara 10 da suka wuce a baya na riga na mutu na bar duniya kaga mutumin da ya mutu a ba zai karaso lokacin da zai ga wannan bakin cikin ba ko to shine abin da yake nufi kaga wannan shi zama maka cikakkiyar nadama da na san da sayyidina Ali yayi bayan gama yaki inda zaka san cewa yaki ne na me na fitina Allah madaukakin sarki ya kaddara abin da zai faru sai ya faru babu wanda yake kautar da shi akwai abubuwan da idan Allah madaukakin sarki ya aiko su yadda Allah madaukakin sarki ya turo su haka za su faru Allah zai turo su ne dan ya jarrabu kowanne bangare daga cikin bangarorin da ya turo din zaka ga sai abin ya faru ko kai da kanka sai ka kana da nasani daga baya ko shi wanda kuka yi abin tare da shi sai kuna da ba wai a tsakankanin tawaga manya irin wannan ba a'a hatta ɗaiɗai ku ƴan uwa irin wannan yana faruwa wani lokaci tsakaninka da abokinka wani lokaci tsakaninka da matarka wani lokaci tsakaninka da mahaifinka mahaifiyarka wani lokaci da wani abokin kasuwancinka ko wanda kuke tare da shi abu ne kawai da zaka ga ya faru wanda kai baka yi tsammanin sa ba shi ma haka sai bayan ya faru abin ya wuce kuma sai ku je ku tada na sani to Allah madaukakin sarki yakan aiko irin wannan dan ya jarrabu bayi Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon cin jarrabawa wa kadhalika ra'a ali muhammad ibn talha fabaka haka nan sayyidina ali ya hango ya ga muhammad dan talha shi dan gidan talha bin ubaidillah kenan bayan ya wuce kan gawar mahaifin kuma sai hango gawar dan sama shi ma an tafi da shi wannan fitina ta tafi da shi saboda haka da ya ga gawar shi ma ya tsaya akan gawar sa ya kuka ya zubar da hawaye Allah ya kara masa yarda wa kana muhammad ibn talha shi muhammad dan talha yarda ya kasance yulqabu bis sajjad ana masa laqabi nickname din ma da ake kiransa da shi shine as-sajjadu siga ce ta mubalagha ta kaiwa matuƙa wajen sujjada in aka ce maka as-sajjad alawazu ne fa'al mai yawan yin abu kenan da inda kaga a larabci abu yazo alawazu ne fa'al abin da yake nufi yawan yin abu daga nan aka samu misali ar-rahman mai ar-rahman mai yawan rahama kenan ina fata an fahimta haka nan lafazin ar-rahim shi ma alawazu ne fa'il ko fi'il shi ma dai yana zuwa a matsayin siga ce ta mubalaga da yake nuna yawan yin abu kenan saboda rahmar Allah madaukakin sarki mai yawa ce kuma mai tuwa ce a koda yaushe a kullun a duk awa a duk minti kai a duk sakon ba rahmar Allah madaukakin sarki tana baibaye dubbai miliyoyi daga cikin halittunsa haka ne ko ba shine ar-rahman mai yawan rahama kenan to shi wannan muhammad dan alha laqabin ma da ake kiransa da shi shine as-sajjad me yasa min kaftarati ibadatihi radiyallahu tabaaraka wa ta'ala anhu saboda yawan ibadarsa mutun ne da an shede shi yawan ibada saboda yawan ibadarsa ma ake kiransa as-sajjad Allah madaukakin sarki ya masa rahama. To saboda haka shi ma wannan yaki haka yazo ya tafiyar da shi. Wa kullu sahabati bi laftisna'in alladhina sharaku fi hadhihi al-ma'rakati. Mala yace kaga sahabbai na annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi bi laftisna'in ba tare da togaciya ba dukkanin su. Duk sahabin da kaga ko kaji labari sunansa ya shiga cikin wanda ya shiga cikin wannan yakin gaba ɗayan su inji malam ba tare da ka cire ko ɗaya daga ciki ba. Alladhina sharaku fi hadhihi al-ma'raka waɗanda suka yi musharaka suka yi tarayya a cikin wannan yaki dukkanin su gaba ɗaya nadimu ala ma waqa dukkan gaba ɗayan su babu wanda daga baya wanda ya tsira bai mutu ba, babu wanda daga baya bai dawo yana da nasanin wannan abin da ya faru ba. Malam yace wa ibn jurmuzi hadha shi ko wannan amru dan jurmuz wanda ya kashewa Az-Zubair ibn al-Awwam Allah ya kara masa yarda. Dakhala ala Ali wa ma'ahu sayfu Zubair, bayan ya je ya kashe sayyidina Az-Zubair ibn al-Awwam kamar yadda na gaya muku, ya dauko takobin Zubair ibn al-Awwam, wasu daga cikin malaman tarihi ma suka ce ya yanko kansa ya tore shi. To da yazo wajen sayyidina Ali kafin ya karaso ya kulu sai ya rinka fada yana mai alfahari da aikin da yayi, yana cewa qataltu Zubaira qataltu Zubaira, na kashe Zubair, yana daga takobin Zubair. Mutane suna gani wai dan yayi abin da yake na bajinta, dan ya nuna yayi wani aiki da ya kamata a girmama shi a kansa. To haka tun kafin ya kara fada ni na kashe Zubair, ni na kashe Zubair. Falamma sami'ahu Aliyun qala, lokacin da sayyidina Ali ya ji muryar sa yana fadan wannan magana yana maimaita cewa shi ya kashe Zubair, shi ya kashe Zubair, qala sayyidina Ali dan Abi Talib Allah kara masa yarda ya hangi wannan takobin ta Zubair daga nesa. Shi wannan mutum Ibn Jurmuz yana daga ta sama ya hangi ya tayi kallata yace inna hadha as-sayfa, yace kaga hakika wannan takobin ta Zubair, qala ma farraja al-karba an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace wallahi sau da yawa ta yaya damuwa da kunci daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga wannan takobin da kake gani ta Zubair sau da yawa annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ta yaye masa bakin ciki, ta tafiyar masa da damuwa a wajen gabzawa da abokan gaba, wajen bada kariya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana ga muku wancan satin cewa Az-Zubair shine bodyguard din manzon Allah ko tsara tabbata a gare shi da kansa ya nada shi, yace li kulli nabiyyin hawari wa hawari ummati Zubair ibn al-Awwam, kowanne annabi daga cikin annabawan Allah yana da wani bodyguard dan gani kashe ni sai ka fara kashe shi sannan zaka isa zuwa ga annabi. Yace ni nawa hawari din shine Zubair dan Awwam. To sayyidina Ali ya tuno irin gwagwarmayar da Zubair ya sha da yadda ya tunkuɗewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi damuwa, da yadda ya hana abokan gaba ƙarasowa inda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake da takobinsa mai albarka. Wa amma sai gashi takobin nan za a ɗauko wani daga cikin musulmi zai ɗauko ta, yana cewa yana murna yana cewa ya kashe Zubair. Shine sayyidina Ali tuno wancan abin yace talama farrajal karba an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, da yawa wallahi wannan takobin da wannan mutum yake dagawa ita ce ta yayi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi damuwar da yake ciki ta hanyarwa shi Zubair. Thumma qala, sannan sai sayyidina Ali kara da wannan maganar ta sai yace bashir qatila ibni safiya binnar, yace kai bishara ga dukkanin wanda ya kashe dan gidan safiya da wuta. Yace yaji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa haka, dukkanin wanda ya kashe dan gidan safiya shine Zubair, yace kai masa bushara da wuta, dan wuta ne sai ya shiga wuta. Ina fata an gane. Walam ya adallahu bidukhuli alayhi, sayyidina Ali yace wannan mutum kada ku bari ya karaso inda nake, bai masa izini ya karaso inda yake ya shigo inda sayyidina Ali yake ba. Wannan magana da muka karanta yanzu malam ya ciro ta ne a Tabaqat ta Ibn Sa'ad mujalladi na uku shafi na 105 da isnadi wanda yake hasan. Walamman tahatil ma'rakatu, lokacin da yaki ya zo ƙarshe aka kammala shi akhadha aliyun radiyallahu minina aisha radiyallahu anha sayyidina ali dan abi talib Allah kara masa yarda ya dauki nana aisha ko kuma yasa nana aisha Allah ya kara mata yarda wa arsalaha mu'azzazatan mukarramatan ila madinati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kama amarahu sallallahu alaihi wasallam yasa aka maida nana aisha zuwa madinar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mu'azzazatan tana mai abin daukakawa mukarramatan abar girmamawa da mutuntawa cikin girma da daukaka cikin rakiya yasa aka dora ta akan hauda jinara kumi ana yi mata bodyguard gabanta da bayanta yace akai ta garin Madina cikin aminci haka ko akai daga nan inda akai yakin aka dauki nana Aisha aka karasar da ita har garin Madina Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda kaga wannan zai nuna maka ashe ba daidai bane ashe baya daga cikin karan da suke zargin akwai wata batacciya akwai wata ƙasa tsakanin sayyidina Ali da nana Aisha da wannan na ɗaya daga cikin abin da ƴan Shi'a suke assasawa cewa akwai gaba mai tsanani tsakanin sayyidina Ali da nana Aisha wannan ƙarya ne ko shakka babu taya za a yi sayyidina Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yarda da girmansa da mutuncinsa da falalarsa da kusancinsa da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi fada da matar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi haka za ta yi ba za ta yi ba duk wanda yake zargin sayyidina Ali cewa ba sa ga miciji da nana Aisha akwai wani ba tsakanin su to yana zargin sayyidina Ali da rashin kyautatawa akan wannan abin dan ko kai yanzu a zo a ce kai matar wani wanda yake ya dauki nauyinka ya kula da kai shi ya maka komai a ce kawai kana jin haushin matarsa baka shirye ita mutane za su ce ai baka da kirki ballantana matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya maida ita gida cikin kama amarahu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya umarci sayyidina Ali ya maida ita ma'ana akwai abinda ke nuna cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yawa sayyidina Ali ishara zuwa ga wannan rana akwai wannan rana da za ta zo wacce za a samu matsala tsakaninka da ita idan hakan ta faru ga abinda nake umartaka da shi bari ku ji yadda abin ya faru an aliyin qala an karbo daga Ali dan Abi Talib Allah kara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace sayakunu bainaka wa baina Aisha ta'amrun za a samu wani al'amari tsakaninka da nana Aisha annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai gaya masa menene ba bai gaya masa akan menene ba bai gaya masa kuma abin da zai faru ba kawai ya gaya masa za a samu wani al'amari ka san wani abu ne da za a samu dan rashin jituwa ko za a samu wani abu tsakaninka da nana Aisha qala aliyu sayyidina ali da ya ji haka shi kansa sai hankalinsa ya tashi sai ya ce fa ana ashqahum ya rasulullah sai ya rasulullah an ko haka ne ni na fi kowa rashin arziki a cikin su ya rasulullah a ce babu wanda zai samu matsala da nana Aisha sai ni kai in ko haka ne na fi kowa rashin arziki ma'ana shi kansa magana ta tsorata shi qala la sai annabi ya ce masa a'a ba yadda kake tsammani bane walakin idza kana zalika sai dai idan hakan ya faru idan hakan ya kasance tsakaninka da ita farduddaha ila ma'amaniha kai kokari kai dai abinda zaka yi shine ka maida ita zuwa ga inda zai kasance aminci ne a gare ta ina fata an fahimta yayin sayyidina Ali ya aiwatar da wannan magana ko bai aiwatar ba ya aiwatar wannan magana ƴan uwa Malam ya ciro ta ne daga Musnad da Imam Ahmad dar 30393 Malam Hafiz Ibn Hajar Asqalani shi ma ya kawo wannan magana a cikin Fathul Bari nashi mujalladi na 13 shafi na 60 daidai da isnadi wanda yake hasan Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yawa sayyidina Ali ishara da wannan al'amari amma ya gaya masa dalili bai gaya masa ba ya gaya masa me zai fara bai gaya masa ba kawai ya gaya masa cewa idan abin ya kasance yi kokari ka kai ta zuwa inda zai kasance aminci na aliyatu na wannan maganar shine sai ya aiwatar kun ga ai matsala ta faru ko sayyidina aliyu yana bangaren khalifanci shine shugaba shine jagora nana aisha fa tana bangaren talha da zubair wanda suke gani lalle ya kamata a kwato haƙin sayyidina usman ta hanyar kashe wanda suka kashe shi to shine abin da zai faru tsakanin nasu kun ga wannan ai wani abu ne da yazo ko ba gaba bace ba fada bace kuma kun ga bayan abin ya kare shi sayyidina alin da kansa ya dauke ta cikin mutuntawar girmamawa ya sa aka yi ta har ina har garin Madina Malai yace fa fa'ala radiyallahu ta'ala anhu ma amara bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sayyidina ali ko bai gushe ba ya aikata abinda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya umarce shi da shi Malai yace ga wata gaba limadha lam yaqtul ali qatlata uthmana lalle wannan tambayar za ta yawo a zukatan da yawa daga cikin masu karatu limadha lam yaqtul ali wai me yasa sayyidina ali bai kashe ba qatlata uthman wadanda suka kashe sayyidina usman dan me dalili daga lokacin da muka fara karatu akan khalifancin sayyidina ali na farko zuwa yanzu bamu ji inda aka ce sayyidina ali ya kawo mutum ɗaya daga cikin su ya kashe ba to me yasa bai kashe su ba bari ku ji malai ya ce aliyun radiyallahu ta'ala anhu sayyidina ali Allah madaukakin sarki kana yanzuru nazara maslahatin wa mafsadati sayyidina ali yana kallon kashe waɗanda suka kashe sayyidina Uthman da ido guda biyu ido na farko maslaha ido guda biyu mafsada kakan samu abu guda daya amma sai ka samu ya tara waɗannan abubuwan guda biyu akwai maslaha akwai mafsada yinsa barna ce barinsa ina fata an fahimta ko kuma yinsa akwai maslaha a cikin yinsa akwai mafsada ana samu wani ko ba a samu wannan ka'ida ce muttarida inda al-usuliyin ka'ida ce sananniya a wajen malaman usulul fiqi wanda ake gina hukunce-hukuncen addini da yawa a kanta wanda kowane musulmi ya kamata a ci ya santa ita ce dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih muqaddamun ala jalbil mafasid masalih tun kuɗe barna shi ake gabatarwa akan jawo amfani musamman lokacin da amfanin da barnar suka yi suka zama daidai wadida bari mu ba ku misali a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya ce wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha adwan bighairi ilmi kada ku zagi waɗanda suke bautatawa suke kira wanda ba Allah ba gumaka da sauran duk abinda mushrikai suke kira wanda ba Allah ba Allah madaukakin sarki yace kada ku zage su fa yasubbullaha idan kuka zage su kuma sai su zage Allah a matsayin ramuwa adwan bighairi ilmi suna masu ƙetare iyaka da ta'addanci ba tare da sani ba a cikin zagin wani Allah mu musulmi wannan Allah wannan mu akwai maslaha a wajen mu saboda kana nuna wannan wani Allah bai kai matsayin Allah ba bai kai a hada shi da Allah ba waye shi saboda ka kaskanta shi ka wulakanta shi kai ibada ne a wajenka ina fata an fahimta saboda kaga kai a matsayinka na musulmi ka kaskanta gunki ko wanda ake kira wanda ba Allah ba wannan maslaha ce a wajenka to amma wannan maslahar kuma idan kai ta za ta iya kai ka zuwa ga wata mafsada shine me wanda suka dauki wannan asu kalli naka kai mu abin bautar su zaga kai kuma naka abin bautar wane ne ubangiji madaukakin sarki mabuwayi an gane to yanzu zagin Allah wannan barna ce ko maslaha ce barna ce barna ce to yanzu a cikin wannan wanne za ka gabatar kenan shin za ka gabatar da maslaha ne ko kuma zaka tunkuɗe waccan zaka tunkuɗe waccan mafsada din ina fata an gane to shi sa Allah madaukakin sarki yace kada ku zagi ba dan zagin su bai halatta ba fa ba dan zagin nasu bai halatta ba a'a sai dan tsoran abin da zai biyo baya idan ka zagi Allah su za su zagi Allahnka. To wannan na ɗaya daga cikin misalan da malamai sukan buga sukan kawo wajen ka'ida ta daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbul manafi. A ka'ida addini zaka ga koda da abin da yake na biyayya ga Allah madaukakin sarki wanne aka fi so ka gabatar akan wani, yanzu ka daina saban Allah madaukakin sarki aka fi so, ko kuma kai ta ibada amma kana saban Allah ka wani aka fi so? Shi aka fi so? Yawwa, yanzu a ci kana ibada kana sabo. Abinda aka fi so shine ka daina saban Allah madaukakin sarki. Ka daina sako ya fi kana tabautar Allah madaukakin sarki. Kana tabautar Allah madaukakin sarki kuma amma ka cuci wancan ka zalunci wancan kai ba a san haka. Ina fata an fahimta. A samu wani a ce shi gashi na ibada sai kadan ce kawai. Ai kadan ce ɗan abubuwa na farilla haka yake sama-sama. Amma kuma duk abin da ya san saban Allah madaukakin sarki ne daidai gwargwado na kiyayewa. To yafi wanda za a ce shi kuma ga ibada kullun ga azumin litinin da alhamis ga kaza amma kuma ga sako manya an gane khal sayyi'an. Ina fata an fahimta. To sayyidina Ali ya kalla a cikin kashe waɗanda suka kashe sayyidina Usman akwai maslaha. Me maslaha din? Ɗaukar fansa wa sayyidina Usman ko ya kasance annabsu bin nafsi haka ne, wanda ya kashe rai shi ma me ake masa? Kashe shi za'i. Na biyu daga cikin maslaha din, duk wanda suke tsammani a zo a farma shugaba a kashe shi haka kawai abu ne aka yi mai danga wasu sun yi abai an kamo su an kashe su da sauran masalih da malamai suke ambata. To amma kuma a lokacin akwai mafasid, akwai barnoni da za su faru. Shi ne me na farko waɗanda suka yi kisan kan nan sun riga sun cakuɗa da mutanen sayyidina Ali sun shiga cikinsu wanda da yawa daga cikinsu ba a gano su ba. Iya waɗanda aka iya ganewa su ne manya-manyan ru'us ɗin jagororin, amma akwai da yawa wanda ba a iya gane su ba. Yanzu aka ce za a fara kashe su, yaƙi zai faru tsakanin musulmi kenan. To da yanzu da yaƙi ya faru tsakanin musulmi da su a rabu da su hankali ya kwanta a hankali a binciko su a hankali a kashe su wanne yafi? Ina ba ta fahimta. To wannan ka'ida sayyidina Ali ya ɗauka yayi aiki da ita akan rashin kashe mutanen da suka kashe sayyidina Usman da wuri. Ba wai bai yadda a kashe su bane, a'a. Tun a baya mun karanta ya amince ya yadda duk wanda suka kashe sayyidina Usman abin da ya kamata a kashe su. Amma abin da yace shine a bari al'amari ya lafa, a bari kura ta lafa sai musu da haddi. Wannan shine ra'an sayyidina Ali. Mala yace fara'a annal maslahata taqdi ta'khir al-qisas. Shi yana gani cewa abinda maslaha take kallo a lokacin tana hukunta a jinkirta yin qisasin kashe waɗanda suka kashe sayyidina Usman. La tarkuhu ba wai a bar shi gaba ɗaya ba, a'a, jinkirta shi yace ayi a dan bar shi zuwa gaba kadan al'amara su daidaita sai a zo azartar da shi. Fa akhara al-qisas min ajli hadha, saboda ka san da suka kashe sayyidina Usman saboda wannan maslaha. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حادثه الافك. كما يد يا فارو ga wani misalin maza ku ga yayi daidai kuma yadda ya faru ga annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi a lokacin da hadisatul ifk ta faru. Ai dukun san hadisatul ifk ko? Wama adraka ma hadisatul ifk? Me ce hadisatul ifk? Shine abinda ya faru ga nana Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da munafikai. Ɗaya daga cikin ya ƙoƙa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya yada zango a gurin da ya kamata a yada zango. Bayan an tashi an tafi daga inda aka yada zango, ashe nana Aisha Allah madaukakin sarki ya ƙara mata yarda ta tafi zagayawa za ta biya buƙata ba a san bata nan ba. Tana kan haudaj shine irin ƴaddar buka da ake sawa akan raƙumi mata su shiga ciki a lallaɓe su ba wanda zai gansu. To tana ciki abuta da aka tashi tafiya ba a san bata ciki ba, saboda ta ce a lokacin ba su ci abinci sun yi nauyi ba, bata da nauyi da ita a ciki ba ita bambanci kaɗan ne. Da aka tashi raƙumi kawai sai aka kora raƙumi sai aka yi gaba. yanzu an batta ina a cikin daji kenan. To akwai wani mutum shi kuma mai suna Safwan daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya kara masa yarda. Wani jarumi ne shi, barku ji irin aikin da yake yi. Shi duk inda sabai suka tsaya suka yada zango, bayan kowa ya tafi za a bar shi a wajen, zai bi duk wanda ya manta wani abinsa ko ya kyale wani abinsa, zai tsuntsunto sai ya biyo ku da shi a baya. Shi kuma irin jihadin da yake yi kenan. Shi sa na ga muku, kakka saki a baka a baya a cikin musulunci ba, kakka saki a ce baka da wani aiki wallahi da kake bada gudunmawa a cikin addinin musulunci, kai asara. Ina ga koya aiki yake, ka samarwa kanka aikin da zaka rinka ba wannan addini gudunmawa. Shi abin da yake kenan, idan kowa ya tafi bar wajen sai ya duba wata ta katse ne, wani ya bar kazadin sa, sai ya tattaro sai ya to wayar da kazadin sa ya bashi, wayar da kazadin sa ya bashi. Wannan aikin kirki ne ko ba aikin kirki bane? Ce abin da yake yake da shi. To wannan bawan Allah yana kwance lokacin da nana Aisha ta zo, bata ga kowa ba a wajen, kawai sai ta samu je ta kwanta. Allah ya kara mata yarda. A cikin daji ga kowa ba, kowa ya tafi ya batta, maimakon ta sa ihu ko ta ce ya tafi su da gudu, kawai sai ta samu je ta kwanta a cikin daji. Ita tsammanin ta idan an je an nema ba a samu ba, za a dawo ina? Nan wajen inda aka batta. Shi kuma ya taho daga can da raƙuminsa, bayan tsayawar da a gefe ya taho, randuna sun wuce shi. Yana zuwa sai gana na Aisha, ya ce ya santa kafin a sa ayar hijabi. To da ya ganta, bacci ma take a lokacin, bacci take a lokacin. Kai zaka iya bacci a cikin daji kai kadai? Zaka iya bacci a cikin daji kai kadai? Amma mace baccin ta kawai kwashe ta, kaga babu damuwa ma a tattare da ita. Yana zuwa inda take, kawai sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, shine abin da ya kawai sai ya juya bayansa. Tace istirja'in sa shine ya tashe ta, tana tashi sai ta ganshi, sai ya juya sai ya kwantar da raƙuminsa sai ta hau, sai da ta gama kimtsawa sannan sai ya jawo, yace tunda suka tafi suka je Madina bai mata magana ba, tayi mai magana ba. Isar su garin Madina, Abdullahi dan Ubay dan Salul, ra'asul munafiqina kenan, nama ya samu, abinci ya samu, ya hango ga nana Aisha ga kuma wani sahabi, su biyu shikenan, kawai sai ya hada abin da ya hada. Sai ya ce ai hada baki suka yi, suka tsaya suka yi abin da suka yi, wal iyazu billah. To ita ce hadisatul ibki, labarin mai tsayi ne ba sai mun shiga cikin sa ba. To lokacin da wannan ya fara ga damuwa sosai da sosai, to amma lokacin da Allah madaukakin sarki ya wanke nana Aisha, wanda suka shiga cikin kagen da ya hada shi, kun ga sun yi mai kenan, sun mata kazafi ko? Kuma ka'ida alqurani, Allah madaukakin sarki mai ce wallazina yarmunal muhsanat ko thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada, sai Allah ya ce me? Fajliduhum nawa 80 jalda, kun ga kowanne ɗaya daga cikin su aka bulala nawa akan su, suna cikin wanda suka yada wannan hadithul ibki din cewa nana Aisha ta yi kaza, take ta yadawa. Amma manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai musu bulala ba. Me dalili? Saboda irin wannan ka'idar, bari ku ji. Yace wa zalika annahu takallama fi Aisha radiyallahu anha ba'dun nas, wasu da yawa daga cikin mutane sun yi magana game da nana Aisha, sun yada wannan maganar cewa nana Aisha ta yi kaza. Wasu daga ciki ma hadda na kusa-kusa, kamar akwai Hamna bintu Jahash, ita Hamnatu bintu Jahash ƴar uwar Zainab bintu Jahash ce matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kun ga tana ta ƴar uwar ta kishi kenan ko? Tana ɗaya daga cikin wanda suka yada waɗannan abubuwa. Akwai irin su dan kamar kani yake ga sayyidina Abubakar Siddiq, kaga nana Aisha kamar ƴar uwarsa ce, to amma da shi a cikin wanda suka rinka yada abubuwa. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abin bai masa dadi. Mamalai ya ce min ashhari man takallama fi Aishata, daga cikin mafi shahara wanda suka yi magana game da nana Aisha suka rinka yada waɗannan maganganu, akwai Hassan ibn Thabit. Kun san wai Hassan ai ko? babban sahabin nan mawakin nan mai kare manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da harshen sa to shi ma yana ɗaya daga cikin wanda suka rinka yada wannan maganganun eh suna ɗaya daga ciki shine da labari yana ɗaya daga ciki ya zara takobi ya kansa yace khubil babi sayf anni yace fa inni gulamun idha ujitu lastu bi sha'iri yace karbi tsinin takobi daga gare ni yace ni namiji ne idan an fusata ni yace ba mawaki bane ni ya bi shi da gudu ya sha da kyar yana ɗaya daga ciki wa hamna bintu jahash da wannan hamna bintu jahash din yar uwa zainab bintu jahash wa misqah din nan shine dan uwan sayyidina abubakar babarsa kamar kanwa take a wajen sayyidina abubakar siddiq kaga shi da aisha kamar wa da kani ne kenan ko amma hadda shi aka rinka yadawa wato idan Allah madaukakin sarki so jarrabe ka dan uwa kawai sai dai kai hakuri wallahi sai dai kai hakuri kawai akwai takeici akwai rashin jin dadi a ce abinda baka san da shi ba mutane su rinka yadawa abinda baka yi ba mutane ko mutane su rinka kallon ka da shi har ana yi maka hukunci da shi dan Allah idan ba Allah ba zai iya fitar da kai babu yan uwa tun daga wancan lokacin har yanzu irin wannan abubuwan kuma suna faruwa eh suna faruwa kawai sai dai Allah madaukakin sarki ya kawo mutum mafita irin wannan sun same shi idan ka ce suwana na waje ne to kuma na gida fa shi ma ya fada zai zo ya ce ai ni gidan mu ɗaya da ita ma kuma ga abin da ta yi to ya zaka yi kenan zan ci ya kare eh shi sa wai ya fi ciwo saboda harbin nesa eh makusanci ya maka abu kafi zafi kafi jin zafin saboda nesa ya maka haka ne ko ba haka bane yanzu wani can da kuka ɗaya shi a can gefe can kan hanya kawai ka zo wucewa akan babur ya zo wucewa akan babur ka dan goge shi ko ya goge ka ya dura maka ashar wani madara ya kai kawai ka tafiyar ka ba za ka ƙara ganin sa ba mai biya tashin alkiyama ba haka bane sai dai idan an zo tashin alkiyama a ce ya biya ka zagi nan da ya maka ba haka ba amma yanzu mutumin da kake fankare ko aminin ka ko wanda ka yarda da shi ya zo ya maka irin wannan ya kake gani sai kai sati abin yana damun ka shi irin wannan ne sai ka ji mutum ya ce wallahi kwanansa biya kasa bacci mai dalili saboda kusanci to irin wannan shine abin da ya faru malai ce wa kana allazi tawalla kibarahu wanda ya jibinci mafi girman wannan kage da ya da shi abdullahi ubay dan salul fa sa'ida annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam al minbara lokacin da abin ya faru annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hawo kan minbarin sa mai albarka wa qala yace man ya'zuruni fi rajulin wasala adahu ila ahli waye zai isan mun waye zai bani uzuri game da mutumin da cutarwarsa ta isa har zuwa ga iyalina yana nufin wa kenan abdullahi dan ubay dan saul kaga hatta annabi ya san shi wannan abu hatta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya san shi wannan abu saboda magana ta yada garin madina ta ko ina an santa abin ya da ba ma manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba ko kai yanzu a cikin unguwa an rinka labari a ce mataka ta yi kaza dan Allah ya zaka ji mataka ta aure ballanta na manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abin babu dadi annabi ya hukan minbar ya ce waye zai bani uzi isan min mutumin da cutarwarsa ta wuce kaina ma har ta isa zuwa ga iyalina annabi faɗi wannan akan minbari ya'ani abdullahi bin ubay bin salul yana nufin wannan mutumi فقام سعد بن معاذ سي سعد دان معاذ ya tashi shi kuma sa'adu yana ɗaya daga cikin shugabannin kabilar aus kun san daman kabilar mutanen madina aus ne da wanne da khazraj to sa'adu dan mu'adh shine shugaban aus sai ya tashi yace wa qala ana a'dhiruka minhu ya rasulullah ya manzon allah ni zan isan maka shi ni zan baka uzuri daga gare shi zan gama maka da shi in kana minna ma'ashar al-aus idan ya kasance a cikin mu yake mu kabilar aus qatalnahu mu da kanmu zamu kawo shi mu kashe shi da kanmu zamu kawo shi mu kashe shi in dan namu ne wa in kana min ikhwanina al-khazraj idan kuma ya kasance daga cikin yan uwan mu ne khazraj kaga kabilar da ba ta su ba kenan ko ɗaya kabilar amartana bi qatlihi kai da kanka ka ce maka shi zamu je mu gama da shi saboda a lokacin in kada kuma ta tsakanin Aws da Khazraj yaki ne mai zafi ba a ga mutunci tsakanin su yaki ne wanda an yi shekara 40 ana yin sa kwata kwata ba a ga mutunci irin yakin nan da ake barin wasiya a ce in mun mutu da Allah ku dora a ce idan kun bar wannan yakin ya mutu ba mu yafe ba kun ci amanar irin wannan yakin ne yaki ne kuma kada ku manta da Aws da Khazraj din fa dukkanin su ƴaƴan baffani ne ƴan uwan juna ne amma yaki a faka tsakanin su manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zuwan sa garin Madina Allah ya hada kansa da wannan da addinin musulunci shi Allah madaukakin sarki ya ce wa allafa baina qulubikum law anfaqta ba fil ardi jami'an ma allafta baina qulubi lakin Allah allafa bainahum Allah ya hade kansu da addinin musulunci shi sababu abin da ke kada kan mutane uwa wallahi kamar addinin musulunci addinin musulunci ma kuma karkashin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam di yadda aka so a zauna ai sulhu a hada kai wallahi in ba a dawo kan alqur'ani da hadisi ba wallahi kai ba zai hadu ba abu da yake iya hada kan mutane shine alqur'ani da hadisi amma duk wanda ya kauce wa alqur'ani da hadisi to babu hadin kai shi sai Allah madaukakin sarki ce fa inta wallahu fa inna ma hum fi shiqaq inda sun kauce wa alqur'ani sun baude wa hadisi Allah madaukakin sarki ce fa inna ma hum fi shiqaq suna rarrabuwa kamar wannan yana wancan bangaren wannan yana wancan bangaren shine fi shiqaq ba hadin kai wallahi a dukkanin abinda ba alqur'ani ba da hadisi shi sai a ce wai kai ka bar aqidarka wancan mai ba aqidar su a zuwa a da kato akan mai za a hada kai shi ne malami ya ce hadin baki dai ba hadin baki bane hadin baki kenan zuciya ake so ta hadu ba baki ba baki hadin baki munafinci kenan ba wani abu da zai hada kan mutane wallahi sai alqur'ani da sunna akai taro yanzu akai taro ya koma gefe kuma ya zagi wancan shi ma ya koma gefe ya zagi wancan amma idan aka tsaya akan alqur'ani da hadisi to duk duniya abu ɗaya ne irin sa ɗaya ne kawai ba sabani Allah madaukakin sarki ya samu dace saboda haka fa qama sa'ad bin ubada faradda ala sa'ad bin mu'adh akwai ɗaya daga cikin shugabannin Khazraj shi kuma sa'ad dan ubada shi ma ɗaya ne daga cikin shugabannin Khazraj kada ku manta wannan sa'ad dan ubada din a farkon karatun man littafin nan akwai shi a ciki lokacin da ake kokarin nada khalifa a cikin kabila Aws ko Khazraj minna amirun wa minkum amirun yana ɗaya daga ciki shi sa'ad dan mu'adh ya rasu tun da wuri tun annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana rayuwar ya rasu ba duniya shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ihtazza arshur rahmani li mauti sa'ad al arshin mu'adh ya mutu saboda imanin sa al arshin Allah madaukakin sarki sai da ya motsa ya danyi girgidi saboda an yi mutuwa a kasa da sa'ad ya mutu shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kabari yana da wata damka da yake wa mutane ana sa mutum a cikin kabari zai yi mutum wata irin damka ya matse shi annabi yace law naja minha lanaja sa'ad bin ma'ath da a ce wani zai kubuta daga wannan damkar to annabi yace sa'ad dan ma'ath ne zai kubuta daga wannan amma tunda kabari ya damke shi kowa sai kabari ya rike shi Allah madaukakin sarki ya ba mu mafita to shi ya mutu tun a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sa'ad dan ubada ya tashi faradda ala sa'ad bin ma'ath yayi raddi ga sa'ad dan ma'ath wa qama usayd bin hudayr usayd dan hudayr shi ma ya tashi faradda ala sa'ad bin ubada shi ma ya kara maiwa da sa'ad dan ubada martani kun ga abin ya zama to mai kenan ya zama to hayaniya da ya tashi sai ya ce da sa'ad dan ma'ath wallahi baka isa ka kashe shi ba inda a cikin me yake wallahi in a kabilan me yake ta Khazraj kai ka dan baka isa ka cin masa ba saboda ka usayd dan hudayr shi kuma daga Aws yake shi ma sai ya tashi ya ce wallahi sai mun kashe shi kai munafiki ne annabi ya sa baka ce ba za a yi ba to daga nan kuma sai me kenan sai hayaniya kowa kabila sai ya rinka tashi ana hayaniya fasara annabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffibuhum sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya ringa kokarin kwantar masa da hankali ya ringa kokarin sassauta muryarsu ku yi shiru wa alima anna al-amra azima annabi sallallahu alaihi wasallam babba ne wa zalika annahu qabla maji'i annabi sallallahu alaihi wasallam ila al-madina hakan ku ya fara ne saboda annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi kafin ya zo garin madina كان الأوس والخزرج قد اتفقوا على أن يجعلوا عبد الله بن عبي بن سلول ملكا عليهم سنيوني اتفاق وانده بس تبايبا كابنزون أنه بس إرادة أمن سيسارة تبتا أغريش تيوا زاسة حقي سيزمتو أبدا سيساموشو غباو غدا إيدا غتكين سميدشي أمس أنساركي وزاسة أمس أنساركي شيني عبد الله دان عبي بن سلول وكم غاني كوا عبد الله دان عبي بن سلول da kabilar sa ta Khazraj da kabilar Aus duk sun yadda za a nada shi a matsayin shine sarkin su gaba daya kafin akai ga nada shi sai manzon Allah ya bayyana tsira da amince tsara tabbata a gare shi kowa ya rubuta shi aka dawo wajen manzon Allah kun ji shine wannan shine rigimarsa da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ba wani abin da annabi ya masa annabi bai barar masa ba bai zuban masa ba bai zage shi ba hasali ma annabi girma da mutunci yake bashi amma kun ji inda san shugabanci yake kai mutane ko san shugabanci bala'i ne ƴan uwa shi da san shugabanci sai da addinin su gaba daya addinin musu ya baki amma zuciyarsa kafirci ne a ciki shi ne wanda Allah madaukakin sarki ya ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi in zaka yi masa istighfari sau 70 bazan gafarta masa ba in tastaghfir lahum 70 maratan yaghfir Allah lahum malami suka ce idan da annabi ya kara da 70 da dai masa a'a abinda ake nufi ko zaka masa istighfari malala gashin tinkiya Allah ba zai karba ba to kaga duk wanda aka ce ba za ka karba gafarta wasu ba kaga ai kafiri ne to shi kun ji matsalar sa kenan an yi ittifaki za a bashi shugabanci annabi ya bayyana mutane suka fashe suka bashi suka da wajen manzon Allah tsira da amince tsara tun daga lokacin fara gaba da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi to shi yasa ƴan uwa daga cikin misalin wancan abin da na gaya muku daga baya dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbul masalih annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi haddashi suna cutar da shi da baka tsammani amma annabi ya sa a kashe su annabi ya sa in aka ce munafinci ba fakarin munafinci ba babban munafinci munafincin da ke kai mutun zuwa ga kafirci ya warware imanin sa annabi ya ce a kashe su ba me dalili saboda sabai da yawa sun gaya wa annabi ya ba su dama su kashe irin waɗannan munafikai munasabobi da yawa idan abu ya faru irin sayyidina Umar irin su Khalid duk sun gaya annabi ya rasulullah da'ani aqtulu hadhal munafiq kaban in kashe wannan munafiki sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace a'a ai mutane za su je su rinka cewa annabi yana kashe sahabbansa me dalili saboda waɗannan munafikai ne ake ganin su a wajen manzon Allah da su ake sallah da su ake zuwa yaki komai da su ake so da ka wanda ba su san addini ba ake kokari su kuma a jawo su suna ganin waɗannan suna cikin mutanen annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi to annabi kuma ya sa a kashe su to me za su ce kenan na cikin yake fara kashewa kai in kuka to ashe kaga kashe su maslaha ne barin su kuma me barin su mafsada ne to amma kashe sun barna ne shi ma dan zai sa mutane su dauka cewa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi sabban sa yake kashewa saboda haka sai Abdullahi bin Ubay bin Salul sun cutar da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi falahu indahum manzilatun azimatun wannan mutumi Abdullahi bin Ubay bin Salul yana da matsayi mai girma a wajen mutanen Madina wa huwa alladhi raja'a bi thuluthil jaysh fi ma'arakati Uhud shine fa mutumin da ya dawo gida da 1/3 na runduna lokacin da aka tafi yakin Uhud an je yakin Uhud annabi ya nemi shawara sahabbai gaba daya yace ya kuke gani mu shiga ko mu fasa Abdullahi dan Ubay yake ce ai ba da shawara cewa da shi da wanda suke tare da shi munafika irinsa su suna gani ai sulhu kada ai yakin nan kada ai kaza wasu daga cikin sahabbai suka ce ai rasulullahi tun da muka fito kai a gabza annabi tsira da amince tsara tabbata a gare sai kin suka ce a gabza yakin sai ya ce mu je a gabza shi mutumin naku Abdullahi bin Ubay bin Salul
ba mutumin ku bane to mutumin su sai yace da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tunda shawarar yara kake dauka ni bazan zo nan wannan yaki ba sai ya tafi da ya tafi sai ga ɗaya bisa uku na rundunar sun biyo bayan sa kun ga shi yana da tasiri ku bashi da shi yana da tasiri to shine ya tafi da kusan ɗaya bisa uku na rundunar kusan da aka yaki Uhud wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam huna taraka jalda abdullah bin ubay bin salul limadha shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi anan wajen ya kyale yi wa abdullah bin ubay bin salul bulala limadha saboda me lil maslahati saboda maslaha yanzu wannan maslaha kun yi daidaita ko ba ku daidaita ita ba idan aka ce za a kamo mutum babba kamar shi a kwantar da shi a dake shi to matsala ta yi kokari ake addinin ma ya kafi sosai mutanen makka mushrikai yahudawa dake garin madina duk suna kokarin tsafko addinin musulunci su lalata shi to a lokacin addinin musulunci ake nema ya zauna da gindin sa tukunna to idan ka ce kuma su da kake tare da su kuma wasu daga ciki za a yi tawari to kaga babu hikima a ciki kenan ko manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma shi yafi kowa hikima a cikin al'amarin sa to shi sa sai ya kyale su kyale sun kuma yayi amfani babu wanda ya fita sannan kuma addinin musulunci ya je da inda ba tsammani shi kuma haka ya mutu cikin takeici da bakin ciki haka ya mutu cikin takeici da bakin ciki kuma cikin ƴaƴan sa aka samu wanda suka musulunta da yawa akwai dan sa Abdullahi bin Ubay bin Salul shine lokacin da mahaifin nasa ya rasu yazo ya samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana kuka sai ya rasula da Allah ka bani rigarka ta ciki da kake sawa wacce take taba jikinka inje lilba masa mai wa Allah ya masa gafara annabi ya ci rigar sa ya bashi kun ji manzon Allah eh annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wallahi babu wanda kashi tausayi ku duba duk abin da ya masa fa amma ya tuba rigar ya bashi yaje ya sa masa yace ka zo kai musalla annabi kuma ya toyi tsaya akan gawa sa fa sayyidina umar yazo ya tsaya a gaban annabi ya ce ya rasulullah munafiki ne fa wala ne fa sayyidina umar ai shi ba boye a gaban nan sai ya fada ce wala ne fa munafiki ne fa yayi maka kaza annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace to sai aka sai kan ne mai sallah Allah madaukakin sura yace kakkane ba masa gafara kakkai kaza haka annabi sai da ya masa sallah to tun daga lokacin Allah madaukakin sarki ya gargada annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wala tusalli ala ahadin minhum ma ta abada wala ta kuma ala qabri innahum kafaru billahi wa rasuli Allah madaukakin sarki ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga yanzu kada ƙara tsayawa akan gawar wani a yi masa sallah sau haka duk munafiki irin wannan munafincin da yake ɓoye munafinci a zuciyarsa sai bayyana musulunci idan an san ga yadda yake ba a mai sallah ba a mai sallah amma karamin munafinci wannan sabo ne zaka samu mutane musulmi da yawa da shi eh babu nafi za a yi mutum sallah akan sa a nema masa gafara kuma Allah ya gafarta masa amma banda babban munafinci na'am malai yace idh ra'a anna jaldahu a'zamu mafsadatan min tarki saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga yi masa bulala barnat za ta fi me za ta fi barin sa wa kadhalika aliyun radiyallahu ta'ala anhu to sai malai me da kai magana sayyidina ali daman ya kawo maka wannan ne dan ya hujja ko sai ya ce haka nan shi ma sayyidina Allah kara masa yarda ra'a anna ta'khir al-qisas aqallu mafsadatan fi ta'jilihi ya ga jinkirta kisasin shine yafi karancin barna sama da gaggauta shi li'anna aliyan radiyallahu anhu la yastati'u an yaqtula qatlata uthman aslan saboda sayyidina ali a yanzu yadda ake ciki ba zai iya kashe waɗanda suka kashe sayyidina usman ba gaba ɗayan su fa ghayru ma'rufina saboda ba a san su ba bi ayanihim dawana dukkanin su ba a san su ba wa in kana hunaka ru'usul fitna sai dai kawai akwai waɗanda suke su ne jagororin fitna su za a iya tsunto su dawane walahum qaba'ilu tudafi'u anhum kuma kowanne daga cikin su suna da kabilun su da suke ba su kariya su waɗanda suke kisan kan a lokacin tunda addinin musulunci so ake ya kafi tukunna to akwai kabilun su da suke ba su kariya idan aka taba su za su dawo bayan mutanen su su yaki kuma sayyidina ali malaci wal amnu غير مستتب وما زالت الفتنه قائمه امنتي a lokacin bai tabbata ba sannan fitina bata gushe ba a tsaye bata gushe ba tana ci wa man yaqulu innahum lan yaqtulu aliyan radiyallahu ta'ala anhu to waye ce waɗannan ba su ne sai kashe sayyidina alba Allah kara masa da waye ce ba su kashe sayyidina alba sun ce ai abin da yasa saboda waɗannan mutane ba su taba sayyidina alba ne ba ce wa qad qataluhu ba'da zalika to amma ba su yi masa wani abu yanzu ai daga baya su ne da suka kashe sayyidina alba waye kashe sayyidina ali ne abdurrahman ibn al-muljim al-muradi shi ma kuma ɗaya daga cikin khawarij irin waɗanda suka kashe sayyidina Uthman kuma su suka dawo suka kashe sayyidina Ali za ku ji yadda abin ya fara a gaba insha Allah ta'ala wannan mutumin Abdurrahman ibn al-Muljim za ku ji al'amarinsa akwai ban mamaki eh al'amarinsa akwai ban mamaki ko lokacin da za a kashe shi tasbihi yake ta yi da salatin annabi yana ta tasbihi ya kashe sayyidina Ali yana ta tasbihi da sauransu lokacin da aka zo za a lokacin da aka zo za a yanke harshensa shine sai aga yana kuka aka ce ka ce kai jarumi ne baka raki yace ai ba ina raki bane dan abin da za ku yi mun ina raki ne saboda za ku yanke mun harshe inda na ambaton Allah shi ne wanda ya zo kashin sayyidina Ali saboda ka khawarij kamar yadda annabi ya faɗa mutane ne masu yawan ibada suna da ibada sosai walidhalika lamma shi sa ko lokacin da khalifanci ta kai zuwa ga sayyidina Muawiya kun ga ai sayyidina Muawiya yana ɗaya daga cikin wanda suka yaƙi ma yaƙi na zubar da jini sayyidina Ali akan waɗanda suka kashe sayyidina Usman ko to daga baya khalifanci ya dawo wajen wa sayyidina Muawiya me ya kamata badiya kamo sai kashe su ba to shi ma bai bar daga farkon al'amari an fahimta bai yi ba yace lam yaqtul qatlata Uthman aidan limadha shi ma da ya hau khalifanci tare da cewa sayyidina Usman dan uwansa ne na jini bai kamo waɗanda suka kashe sayyidina Usman ya annahu sara yara ma kana yarahu aliyun saboda yanzu da ya hau mulki ya kasance yana ganin irin abin da sayyidina Ali yake gani lokacin da yake kan mulki ka san ba washi ya ce wai nawa jagwanin kokawa ba haka bane yanzu wanda daga cikin magana yake aka bashi Najeriya a minti biyar zai gyara ta Allah ba haka bane wani gaje yana karanta wasiƙar jakin aka bashi gwamna yanzu zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza nawa jake nan ganin kokawa ke mutumin da yake waje yake hango al'amari to shi gani yake kamar aka bashi zai iya shi sai ya shiga ciki sai ya ga wanda aka ba din ma yafi shi ya gani yake ai abu ne mai sauki a kamo su a zo a kashe su lokacin da ya hau kan mulkin khalifancin ya dawo hannunsa sai ga al'amarin ba haka yake ba sai ya ga abinda sayyidina Ali ya gani shine gaskiya a shi rashin kamo su a yanzu akwai masala a ciki shi ma dole ya raba da su tare da cewa da ya sa an kakkashe wasu daga ciki ɗaiɗaku amma wasu daga ciki har ya bar khalifancinsa suna nan wallahi bai iya kashe su ba malai yace li'annahu sara yara ma kana yarahu aliyun kana aliyun yarahu ne a zahiri qarara a fili wa muawiyatu kana yarahu nadhariyan shi kuma sayyidina Muawiya a lokacin gani yake kawai abin zai yi kawai kwakwalwarsa ce take raya masa cewa za a iya kamo su a kashe su shi kuma sayyidina Ali a ganin abin yake yi falamma alatil khilafatu ilayhi lokacin da khalifanci ya dawo zuwa gare shi shi Muawiya ra'ahu waqi'an shi ma sai ya ga abin a zahiri yadda sayyidina Ali ya ganshi a da na'am Muawiya ta arsala man qatala ba'dahum ولكن بقي اخرون الى زمن الحجاج في خلافه عبد الملك ابن مروان ددا cewa sayyidina Muawiya ya tura an kamo wasu daidaiku daga ciki an kashe su amma malan yace wasu daga cikin su akharun wasu daga cikin su sun saura sun ci gaba da rayuwa ila zaman al-hajjaj fi khilafati abd al-malik har sai do aka kai abin nan abd al-malik ibn marwan a lokacin hajjaj ibn yusuf al-saqafi kun ga bayan sayyidina ali wa ya hau sayyidina hasan bayan sayyidina ali sai da sayyidina hasan ya hau hasan shine ya sauke bawa muawiya bayan muawiya ya hau sai wa kenan sai yazid ibn muawiya dan gidan muawiya kenan bayan shi sai wa marwan ibn al-hakam wancan wanda muka ce shi harboki baydillah ina fata an fahimta to bayan sa ne kuma sai dan sa Abdul Malik ibn Marwan sai ya hau ka kusan mutun nawa tsakani kusan mutun biyar to sai wancan lokaci fa aka iya kashe sauran duk suna nan suna ci gaba da harkokin su ashe kaga kamo su a lokaci guda tattaro su da kashe su ba abu ne mai sauki ba shine abinda sayyidina Ali ya gani su sauran basu gani ba a lokacin Talha da na Aisha da kuma Zubair shine abinda sayyidina Ali ya gani Muawiya bai gani ba amma Muawiya da karshe da ya hawo ai ya ga abin waqiyan ko malaci al-muhimmu abinda yake da muhimmanci anna aliyan radiyallahu anhu sayyidina Ali dan Abi Talib Allah kara masa yarda ma kana yastati'u ay yaqtulahum bai iya kashe su ba laysa ajazan ba wai dan ya gajiya bane ba wadin ragwanci bane walakin khawfan 'ala al-ummati ya kyare su ne dan tsoran abinda zai je ya dawo akan al-umma wani abinda zai iya zama yaki ko fitina irin wanda ya fara a baya ga al'umma sai ya kyale su dan uwa wannan kada ka ce komai sai an yi shi yanzu a lokacin da kake so idan kai haka baka da hikima a cikin rayuwarka idan kai haka za kai tagamuwa da matsaloli kala kala wasu abubuwan gashi kana gani daidai ne ya kamata a yi amma sai ka sassauta ka basu akwai lokacin yin su zai zo nan gaba ina fata an fahimta duk lokacin da mutum ya ce ai shi dole lokacin da yake so abu sai an yi abu to wannan shine abin da yake nuna ba shi da hikimar rayuwa kenan ba shi da siyasa ta rayuwa idan aka bashi shugabanci zai wahalar da mutane idan aka bashi jagoranci mutane zai sha wahala a kansa amma akwai abin da komai a hankali ake binsa wani lokaci wani abin zaka ce ayi shi a lokacin ya dace wani lokacin zaka ce a ba a jinkirta kwana biyar wani zaka ce sai nan da shekara guda ma kuma yanzu da kake magana ya kamata ayi shi amma sai nan da shekara guda idan nan shi da shekara guda din ta zo sai ya ga abin an yi shi yadda ya kamata kuma kowa ya samu abin da yake so rayuwa tana bukatar siyasa tana bukatar hikima Allah madaukakin sarki ya samu dace zamu dakata anan insha Allah ta'ala sati mai zuwa idan Allah ya kai mu da rai da lafiya zamu tashi ma'arakatu siffin abin da ya faru tsakanin sayyidina Muawiya da kuma sayyidina Ali abin da muka fadi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya ne da ku kuskure ko tuntuban harshe da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله والسلام عليكم